an yi kira ga masu hannu da shuni a Najeriya da su bi sahun Alhaji Aliko Dangote wajen kyautata al'umma biyo bayan tallafin motoci 150 da hamshakin dan kasuwan ya baiwa hukumar ƴan sanda ta ƙasa mai martaba sarkin Hausawa Inugu Alhaji Yusuf Sambo ne yayin wannan kira a hirarsa da muryar Amurka jiya Alhamis yana mai cewa
abinda Dangote ya tallafa ma ƴan sandan Najeriya abinda ake so kenan daga wajen attajirai saboda shi tsaro shi ne yake kawo zaman lafiya da ci gaba a ƙasa duk inda ƙasa ta yi wasa kuma da matakan tsaro da abun aikin su to ana shiga wani hali yanzu ka duba irin abin da yake faruwa Zamfara Kaduna kaza tashi an ce ɗan sandan mu sun yi karanci kayan aikin su sun yi karanci to ina ganin wannan tallafi na motoci ba karamin abu bane abu ne wanda nake son wa'ansu attajirai su ma su bi su hau kan irin wannan shimfiɗa su ma su yi saboda abu ne wanda na ci gaba kwarai da gaske to na yi farin ciki da wannan
shin ko me wasu daga sassan kudu maso gabas ke cewa game da wannan
sunana Alhaji Abdullahi yaya biyu gaskiya abinda shi Alhaji Aliko Dangote yayi wa jami'an tsaro na bada guduma motoci 150 ma jami'an tsaro a Najeriya abu ne wanda yake da kyau dalilin da yasa na faɗi aka wayannan motoci a gaskiya za su taimaka wa jami'an tsaro wajen ayyukan su a kewayen Najeriya gabaki daya saboda haka ina kira ga sauran masu dukiya irin su a Najeriya su dinga taimakawa ta kowane bangare ta maganar tsaro da sauran abubuwa wanda za su taimaka wa kasan ba wai kawai za a bar komai gwamnatin tarayya ko gwamnatin jihohi ba saboda haka wannan abin da yayi gaskiya abu ne wanda za a yi takama da shi kuma dole ne a gode mar a jinjina mishi
Misalin abu wani malamin sakandare ne a nan Owerri babban birnin jihar Imo ya kuma toba albarkacin bakin sa da cewa
Actually Nigeria has benefited from his magnanimity he has tried for Nigeria he has done so much
ya ce gaskiya ɗan Nigeria sun amfana daga karimcin sa ya yi matukar kyautata a Nigeria yanzu yana taimakawa gwamnati wajen tabbatar da tsaro a Nigeria saboda haka ina ganin ya kamata ɗan Nigeria su gode masa
My only comment is that anybody that is in business with Nigeria You should be able to give back to the society.
In Jisan Ikwebe, wanda yace, ya abinda zan ce shine ya kamata duk wanda ke hada-hadar kasuwanci a Najeriya ya kyautata wa al'umma. Sai dai kuma Malam Abdullahi baban Hadiza Rigasa, wani mai sharhi kan lamuran yau da kullum, ya bullowa lamarin daga wata hanya daban.
Idan muka kalli maganar motoci da Dangote ya ba hukumar ƴan sanda ta Najeriya, zamu ce abin yabo ne. To ta wani bangaren kuma sai mu ce wannan ba shine zai kawo maslaha ga harkar tsaro ba, saboda duk abin da za ka yi wa wani ma'aikaci, musamman jami'an tsaro, kai masa abin da zai ji a cikin shi ne, ma'ana ya dandana, ya lasa iyalansa su sani. Yanzu ni a ganina da za a zaɓi wasu ƴan sanda ne wanda suka yi fice, kamar wannan babban ɗan sandan nan da ya je ko suka je suka kamo Evan, a ce an ɗauke su an ba su wasu motoci kyauta. To wannan kowa zai kokari ya yi wani abu da zai fice ya zama na ya samu irin wannan. Koko a sai motoci masu sauƙin kuɗi a ce ka ba jami'in tsaro kyauta ne ya yi aikin shi amma nasa ne. To shi kenan za ka ga ya gyara wannan abin ya riƙe shi hannu biyu. Amma wannan motocin da ake magana ka ba su wata biyu ko ka ba su shekara ɗaya ka gani zaka neme su ka rasa saboda yanzu kaga zaka fara ma magana gyara magana waye to ni a gani na ma'aikaci da yake Najeriya ba ma wai jami'an tsaro kawai ba ya ji a jikin shi ne to zaka samu kyakkyawan haɗin kansa
Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Owerri Najeriya